أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin hikimarsa da ikonsa ya sake amincewa mu haɗu a wannan maraice na ranar Talata 20 ga watan Ramadan a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 7 ga watan 7 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya. Ci gaba da karatunmu na ayoyi na Alkur'ani mai girma tare da fassararsu daga littafin Malam Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Muna kan abinda malami ya ambata mana cikin sharhinsa na faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. على ندى هو النري زي سامو أبن دي أي كتان الهيري أهل الرشي سنكما أبن دي أي كتان ممونة زي لك wato zai same shi a cike wancan, wannan kumummuna zai rika fatan yana kaunar yana son ina ma a nesanta tsakaninsa da shi ta zara mai yawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, Allah yana tsoratar da ku dangane da shi kansa a kiyaye shi a ji tsoransa, domin shi duk da cewa yana da tausayi to kuma mai tsananin uquba ne. Yace wallahu ra'ufun bil ibad. A cikin sharhin muna cikin karanta ayoyin da malam ya kawo, ko ba yana cewa falyahdharil abdu, mun dan matsa baya kadan, yace falyahdharil abdu min a'malis su'i, lalle bawa ya kiyaye daga miyagun ayyuka, allati la budda an yahzana alaiha ashaddul huzn, miyagun ayyukan nan waɗanda tilas ne lokaci zai zo masa da sai yayi nadama yayi bakin ciki ya damu akan ya aikata su. Wal yatruha waqta al imkan, kuma ya bar su a lokacin da yake da ikon yi, bari a lokacin da yake da ikon yi, yana da ikon yayi to ya bar su kada ya aikata waɗannan miyagun ayyuka din, ya ji tsoron Allah ya tuba. Qabla an yaqula, to shine kawo mana waɗannan ayoyi, yace kafin a zo ranar da zai faɗi wannan kalma ta nadama ya rika cewa ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, ya kai can nadama ta da damuwa ta akan wato abinda ne sakaci a addinin Allah subhanahu wa ta'ala yace yawma idin yawaddu alladhina kafaru a wata ayar kuma Allah madauki yana cewa a wannan rana don tashin alkiyama waɗanda suka kafirta za su yi burin za su so hakanan su da wa'asawar rasula sun kafirta sun kuma saba wa manzo law tusawwa bihimul ard ina ma a daidaita su da ƙasa su zama dukkaninsu turaban sannan Allah madauki ce wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi kuma a ranar da azzalimi zai gatsa yatsan hannunsa wato saboda alamar nadama ya kulu yana cewa ya laita ne ya kaito na ya tsabar damuwata ina ma a ce ittakhadtu ma'ar rasuli sabila na riki hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wailata kaito na laita ne lam attakhid fulanan khalila ina ma a ce ban riki wani a matsayin khalili na badadi na aboki na wanda nake biyayya gare shi tare muke komai da shi shi zai ja ni wuri kaza ko kuma shi na sa a gaba ina ganin in ina son sa to Allah zai so ni ina ma ba shi na rika ba to wannan lokacin nadamar lokaci ne da mutum in yayin nadama ma nadama ba za ta masa amfani ba muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya sa mu cikin masu samun wannan hali yace a wata ayar kuma hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qarin bishi har lokacin da zai zo mana shi wannan bawa mai kangarewa zai ce wato ina ma tsakanina da kai zai gayawa wani abokinsa wato karinin nasa da suke harkar rayuwar addini tare ko wanda yake bi zai ce ina ma tsakanina da kai akwai nisan da yake tsakanin mashriqai nan ce mashriqai wannan min babit taglibi ne irin yadda ake cewa qamarain ana nufin ash-shams wal qamar to anan mashriqain ana nufin mashriqi shamsi wa maghribiha to sune mashriqai yawa ko kuma wasu malamai suka ce mashriqi shamsi kamar yadda yake a suratu ar-rahman yake din da aka ce mashriqain to an yi ishara ne zuwa ga mashriqi shamsi zaman shita li'annahu yaxtalifu an mashriqiha zaman as-sayfi shi yasa sai zama mashriqai wasu malaman sun faɗi wannan a tafsiri wasu kuma sun ce ana nufin wannan kuma shi zai fi a wannan musamman mutum ya faɗi ya kalli wannan tunda ana son a duba abin nan faɗin masafa ne tazarar da take tsakanin sa da shi da wannan abokin da ya rika a matsayin aboki badadi abokin hulɗa wanda ya sanya shi shine wanda yake kallo shi zai dora shi akan hanya zuwa Allah to sai ya dauki mutumin da ba na daidai ba ya zama shaidan shi ne abokinsa ko kuma mutum wanda zai karkatar da shi daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a wata hanya mummuna to haka mutum zai ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqai ina ma abin da ke tsakanina da kai haka tun daga duniya lahira ba zan san lahira da ma an gama hukunci in ma an yi nisa ba yi nisa ba za a dawo kusa don haka abin da ke fata ina ma a ce tsakaninsa da wannan mutumin da ya kade shi ya karkade wato ya kadar da shi daga kan hanyar daidai nisan ya kai tsakanin mafadar rana da kuma makwancinta to ne shine mashriqai din da yake nufi yace fa bi'sal qarin tirda wannan mutumi a matsayin qarini a matsayin abokin da zai zama koyaushe ana tare da shi kaga wannan dai lafuza da muka karanta a wannan ayoyi menene nadama ce nadama ce da mutum zai yi ta a lokacin da ya je lahira gaban Ubangiji subhanahu wataala bayan kuwa damar da yake so da hada dama a bashi ya dawo duniya ya gyara aiki babu ita ya kamata mutum kafin wannan irin lokaci ya ji tsoron Allah subhanahu wataala a gyara ayyuka a gyara ayyuka kuma a gyara ayyuka yace fa wallahi malam sa'idi zai mana wani wa'azi yace fa wallahi yace na rantsa da Allah la tarku kulli shahwati barin kowace irin sha'awa sawa'un sha'awar farji sha'awar baki sha'awar hannu sha'awar mulki kowace irin sha'awa ce barinta waladzatin ko kullun shahwatin waladzatin duk wata sha'awa da dadinta wa in asura tarkuha koda barinta ya yi wa mutum kunci da tsanani ma'ana koda akwai wahala akan barinta din alal nafsi akan zuciyar mutum ma'ana zuciyarka tana samun wahala ta bar saban Allah da ta saba idan mutum ya saba saban Allah zai ji saukin daina ai da wahala yake daina to wannan wahala ko da dai akwai wahala wajen bari to barin wannan sha'awa da barin wannan jin dadi din a fi hadhihi dar a wannan duniya din da muke ciki ai saru wallahi yafi wa mutun sauki min mu'anati tilka shada'id a ce mutun ya sha wahalar wadancan tsanani mu'ana shine ka sha wahalar abu ma'ana wahalar wani abu tsananin sa ya shafe ka mutun za a ce ba shi da lafiya ce yu'ani min kaza yana fama da abu kaza ma'ana faman da mutun zai da tsanani na ran tashin alkiyama wa ihtimali tilkal fada'ihi ya kuma dauki wato abubuwan tonan asiri da za a yi masa ran tashin alkiyama to wallahi bar wannan abu a duniya yafi masa da wancan abin da zai same shi a lahira galibi mutum in ya auka cikin laifi baya damuwa wani lokaci da natijar to wannan abun a duniya kenan amma lahira mutum kada ya ce ba damuwa da me zai kai kansa domin bai san me za a yi masa duk abin da muke ji na labarin azabar Allah labarin ne Allah yake mana hakikanin ta sai an dandana an ji kuma ba mu yi hankali ba in muka ce sai mun dandana din mun ji sannan za mu yadda kuma mu san irin tsananin azaba don haka idan mutum yana da dama tun a wannan duniyar da muke ciki ya rabu da sabon Allah abin da yake ba daidai ba ya ji an ce abu kaza haram ne ya daina shi duk da wahalar barin wannan abin to ya hakuri ya bari din yafi masa sauki akan irin abin da zai samu ran tashin kiyama shada'id wa halhalu sannan kuma da tonan asiri gaban kowa da kowa anan la'alla abin da zaka ji tsoro mutanen unguwarku ne kawai za su sani kila wani ba zai sani ba to a duniya an aka je gaban Allah ko kowa sai ya sani kuma kunyar da ake ji a wannan ranar ta fi duk wata kunya da dan adam ya taba tasawuri akan sa Allah ya fidda mu wannan irin kunya sai ce walakinnal abda sai dai kuma shi bawa min zulmihi saboda tsabar zaluncinsa wa jahlihi da kuma jahilcinsa wannan dama su ne a sifofi guda biyu da suke cutar da dan adam da Allah yake ba mu labari inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali ko bin fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al-insan saboda min innahu kana zaluman jahula saboda shi ya kasance dama mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahilci ne abinda zai cuce shi bai sani ba saboda tsabar jahilci kuma ko abu zai cuce shi zai ce kawai ba komai a je a yi yayi zalunci mafi girman zaluncin da zai shine zalunci kansa yayi zalunci ya dauki haƙƙin Allah ya bai wani babu zaluncin da ya kai shirka to ya aikata wannan kuma sannan bisa jahilci ya ta daukar rayuwarsa yayi abin da ya ga dama yana tsammanin akan daidai yake to duk wani yana cikin abin da zai cutar da shi kuma ina santa shi daga abin shi to saboda shi dan adam yana da zalunci da kuma jahilci la yanzuru a illa al-amra al-hadira baya kallon komai sai abin da yake gani yanzu ko duk ayat da zaka kawo da hadisi da zaka kawo manzo Allah sun yace kaza Allah sun ta alace mana a Qur'ani kaza ran tashin alkiyama za a yi kaza da yawa daga cikin mutane kai ka tsammanin ma cewa ba su yadda bane da wannan ayoyi a aikace aiki mu baya nuna mun yadda da wannan ayoyin akwai kiyama da sauransu amma a baki kowa kace ya yadda da Allah da ran tashi kiyama zai ce a hakurai da gaske wanda ma bai yadda haka ba ai kafiri ne ce to ka ji tsoron Allah ka daina abu kaza ma ce to ai Allah mai gafara ne sai don haka ya manta yadda Allah din yake da yace mai gafara ne kuma yace yana da tsananin ukuba ai ka rika hada waɗannan abubuwan da'iman guda biyu Allah madaukaki mai tsananin ukuba ne kuma sannan mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne Allah gafarta mana kuma ya ji kanmu to sai ce saboda bawa yana da wannan zalunci da jahilci baya kallon al'amura sai iya na gabansa wanda suka zo masa fa laysa lahu aqlun kamilun dan adam ba shi da hankali cikakke haka yake shi bawa ba shi da cikakken hankali hankalin da yalhabu bihi awaqib al-umur yalhabu bihi awaqib al-umur wanda zai lura da me zai kai ya kawo menene sakamakon ina aikata abu kaza in nayi kaza me na jawo kaina mutum sai ya nuna ai ba komai wani ma ya nuna ma kai da Allah abun duk ba haka bane ya karyata ma kiyama Allah kare mu zai ce fayuqdimu ala ma yanfa'uhu in har ya fada wa kansa haka ya zama yana lura da me zai je ya dawo duk dan adam din da a ce kafin yayi abu zai lura da shi to wani abun ai ba za a aikata ba mala ibnu qayyim a cikin ghasatul lahfan yana cewa muhasabatu nafsi iri biyu ce mutun yi wa kansa hisabi ai muna cewa kullun mu kowa yi wa kansa hisabi yace hisabi da dan adam zai yi wa kansa nau'i biyu akwai hisabi qabla al-amal da kuma hisabi ba'da al-amal yace shi hisabi qabla al-amal kafin kai aiki ka tsaya kai hisabi yace farkon abin da zai mutun zai lura da shi ya duba ya gani cewa wannan abun yana cikin abin da zan iya ko ba zan iya ba na farko idan ba zai iya ba to ya bar shi in kuma zai iya sai ya tambayi kansa alheri ne ko ba alheri ba aikata wannan abun akwai alheri ko ko barin sa ne alheri idan aikata shi alheri ne to zai kuma akwai wata tambaya ta gaba tambayar wannan tukuna shine idan ba alheri bane to kawai ya bar shi to in alherin ne ai zai aikata kenan ko to sannan sai tambayi kansa zan yi wannan abun ne don Allah ko kuma don Allah zan yi ba wannan fa in alherin ne sai ka tambayi kanka wannan abun zan yi don Allah ko kuwa dan mutane su yaba mini to idan dan mutane su yaba ne sai in ce na fasa ba zan ba kaga mutum ya tsare kansa daga yin riya idan ko don Allah ne to sai ya tambayi kansa hal astazi'uhu wa'di ko ko ina buƙatar taimako zan iya ko sai wani ya taya ni in akwai buƙatar wani ya taya ka nemo wanda zai taimaka maka in kai kaɗai ne za ka yi to sai ka je ka yi ka samu ikhlasi wannan shi ne ake cewa muhasaba qabla al-amal muhasaba ba'da al-amal kuma yace a lura da aikin da'ar da kai aiki ne na da'a ka aikata shi to ka yi shi yadda Allah yake son ai aikin da'a da ikhlasi da mutaba'a su ma kaga wannan bayan aikin a duba ikhlasi har yanzu to kaga wannan me zai biyo baya sai ka kwantar da hankalinka idan haka ne in kuma ba haka bane sai kai damu kuma sai ka nemi ka tuba mana ka tuba a wurin Ubangiji akwai kuma muhasabar da abin mutum yayi wa kansa muhasaba akan abin da barin sa yafi amma kuma sai ka aikata to kai wa kanka hisabi dan me ka zo ka aikata mun ji biyu muhasaba ba'da al-amal nau'i na uku kuma shine mutum yayi wa kansa muhasaba akan abin da yake mubahi ne ya halatta kai cin abinci ne sa riga yin aure waɗannan abubuwa da gurgurdan dai matakin su da hukuncin su inda na san ba kowanne abu ne yake mubahi ba musamman kaman aure ba mubahi ne akan kowa da kowa ba yana zama mubahi yakan zama wajibi a gurin yakan zama musahibi a gurin gurgurdan yadda dai malamai suka bayani amma dai musan akwai abubuwa da ake cewa mubahi ka ci abinci ka sa riga da makamantan abubuwa na mu na mu'amala to duk abin da yake mubahi ne in kai shi ma ka tambayi kanka me na fa'idanta da wannan abu wannan abun akwai amfanin da zan samu ko ba zan samu amfani ba Allah ya taimake mu Allah ya sa mu riƙa yin irin wannan hisabi ai mun riƙe muhasaba qabla al-amal da kuma muhasaba ba'da al-amal Allah ya shauta ina ne sai ce thumma yawa yake cewa alama yanfa'uhu fayuqdimu alama yanfa'uhu sai mutum in har kai tunani cewa wannan abun zai yadda zai je ya dawo kana tunanin sakamakon abubuwa to sai ka gabatu ka aikata abin da zai amfane ka ajilan wa ajilan abinda a yau a wannan rayuwa ta duniya zai amfane ka haka nan kuma a lahira zai amfane ka ajilan ana nufin gaggawa nan duniya kenan da kuma ajilan rayuwar gaba wa yuhjim shine koma baya ya fasa shi daga ahjama nan ce ahjama shine mutum kamar ka taho za ka na tafiya za ka shiga wani daki sai ka fasa sai kai ba shine a ce ahjama an dukulil ghurfati wancan kuma yuqdim aqdama yuqdimu ka gabato don ka aikata wani abu waɗannan kishoyin juna ne wannan kalmomi guda biyu can in alheri ne ka duba sakamako to ka aikata abin da zai amfane ka in kuma abu ba mai amfani ka bane shine ce wa yuqjim amma yadurruhu duk abin da zai cuce ka to ka dawo baya kar ka aikata shi wannan abin da zai cuce ka shi ma ajilan aw ko ajilan wa ajilan zai cuce ka a duniya da lahira ina ma da a ce duk lokacin da zamu yi wani abu muna tunani irin wani ko danka ne zaka kai masa duka lokacin da ya laifi shi ma a ce ka tsaya kai wannan tunanin to zaka cutar da shi kudin asibiti da menene duk zai biyo baya dan haka garin cutar da shi ka cuci kanka kuma haka ne kai ma
kai masa duka dukan da ya fadi kuma dole kai zaka dauke shi kai shi asibiti kuma a taba aljihunka a sai magani da kai tunani sai kace bari in kyale dukan nan da dan bai samu rashin lafiya ba da kuma ba a je asibiti ba da ba a taba aljihunka ba kaga wannan tunani kafin kai aiki yayi maka amfani wani misali ne miki ne ballantana wanda zai da kimata wanda kuma wanda zai yi fada a titi yayi ma hangurba ya daki wani ayi zagi wani ya taba mutuncin sa shi ma ya rama a ganku ana raba fada a cikin jama'a duka sai ka komo gida sai ka ce ina ma ba da ban yi ba irin wannan mutum wani irin wannan fadan sai da ya koma sai aka ce masa wancan ai ga yadda kuke da shi dan wani ne da dan wani haka kuke bai sani ba sai ne dama ta dame shi kuma aka je aka bata tsakani tsakanin uwar wancan da uban wannan shikenan abuwa da suka kale zumunci ya bace da ya san wannan abun ko da ya san mutumin da ya san ma bai dace ba ko da ma bai san shi ba a matsayin sa na musulmi yayi tunanin cewa kai wannan ba matsayina bane bai kamata in tsaya a titi ana fada da ni ba har a ji na zagi wani ko menene haƙƙina in kwantar da hankalina in bi a hankali in same shi maimakon in tada hankali jijiyar wuya ta tashi a gaban mutane kuma ana ganin halina halin kai bayyana a ce dama shi wani haka yake kasan mutum kana ganinsa baka san tashin hankalinsa ba sai ko baka san halinsa ba sai an ga tashin hankali ko an ga murna kamar da dai muka shazance to wani ka ɗauka mutum ne mai irin halin kirki mai natsuwa akwai abinda kuke cewa decorum ya iya nuna halin kirki a waje kamar yadda aka taba shi sai ganin da nan an cire riga an yi menene sai mutum wani dama haka yake a ce to halin ya bayyana da a ce zai yi tunani kaga da ba zai aikata irin wannan abin ba to shine dai ma'ana sai ce wai uji mu amma ya durruhu ajilan wa ajila thumma a'ada ta'ala tahdhirana nafsuhu sannan Allah mai sake dawowa ya sake tsoratar da mu dangane da kansa wannan ya nuna mana girman abu Allah ya mana wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu basirun bil ibad ya sake nanatawa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu raufun bil ibad duka dai dangane da bayin ne basirun yana gani don haka ba zai bar komai ba zai ga muku ran tashin kiyama kowa zai gani raufun kuma yana da jin kai kar ku tsorata in an ce za a muku azaba to kuma dai akwai rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama shi ce tahdhirana nafsuhu ra'afatan bina dan tausayi da yake mana wa rahmatan da jin kai li alla yatula alaina al'amadu domin kada zamani yayi mana tsawo nisan lokaci fataqsu wa qulubuna har ya zama cewa zakatan mu sun tsananta ma'ana sun bushe sun kai kashe ma'ana an tsoratar da mu ku kiyaye fa Allah mai kaza ne kaza ne to idan mutum aka yi wa'azi ya dade ba a yi masa ba sai zuciya ta yi rauni ai sai ta kai kashe ya zama cewa wa'azin ma daga baya ba zai shiga ba to gwanda ko zama ana yi daga daya ba a samu wani lokaci ba a sake maka shine abin da ke shi yasa ba a dade ba da wancan aka kara maka wani abin cewa ka tuna Allah ka ji tsoron sa sai ce wali yajma alana kuma sannan dai daga cikin hikimar hada mana wannan wayu hadzirukum Allahu nafsuhu hasu biu a kusa da juna dan Allah ya hada mana baina targhibi tsakanin kwadaitarwa akwai kwadaitarwa lirraja'i wal amali salihi dan fata da kaunar sa ran samun lada a wurin Allah wal amali salih na manta kai ku na tsallake wal yajma lana baina targhibi al mujibi lirraja'i wal amali salih yawa zancen ya fito Allah ya hada mana abubuwa biyu a cikin maganar nan tasa akwai targhibi akwai tarhibi targhibi shine kwadaitarwa ku kwadaitu tarhibi kuma shine tsoratarwa to targhibin shine a kwadaitar da mu kwadaitarwar da za ta wajabta mana za ta haifar mana shine almujibi za ta samar mana lirraja'i samun kauna da kwantar da hankali da hope mutum ba zai samu wato fidda rai da fidda kaunar rahmar Allah ba mun fahimci wannan wal amali salih kuma ya aikata aiki na kwarai ta yadda Allah madauki zai saka masa shine wannan a wata aya kenan zan fahimci wannan wallahu raufun bil ibad ai tace akwai targhibi ko saboda akwai kwadaitarwa na farko in cin da Allah madauki ya ce mana shi mai menene mai rahama ne mai tausayi to ya kamata mu ji tsoron bin abin da baya so mu aikata abin da yake so kuma sannan mu sa ran cewa zai ba mu lada sai ce wat tarhibi an hada mana targhibi ga kuma tarhibi shi kuma tarhibi me yake jawo almujibi lil khawfi wanda yake wajabtar mana yake jawo mana mu tsorata wa tarki dhunubi kuma mu bar zunubai kaga wani shi kuma wanne ne wallahu basirun bil ibad tun da yace shi basirun ne bil ibadi to yana ga maka cewa ana fa ganin ka kaga wanda zai ce tun da yace maka yana ganin ka ya kamata ka tsorata cewa ba komai zakai ba tun da ana ne ai mun fahimci wannan zai sa ka tsorata karka aikata abin da yake zunubi domin ka san cewa za a kama ka da shi wannan kuma da yace wallahu raufun bil ibad to kada zuciyar ta kai ga kaikashewa kai tsamman ka fidda rai a kwantar da hankalinka ka nutsu duk da wancan abin tsanani din to kuma akwai rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama din ba tsananin ba sai ce fa qala sai ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wallahu raufun bil ibad Allah yana gargadin ku dangane da kansa ku kiyaye shi ku bi dokokinsa lalle shi mai jin kai ne bil ibadi ga bayinsa Malam Sa'idi ce fa nas'aluhu an yamunna alaina muna roƙonsa ya mana baiwa bil hadari minhu mu ji tsoron sa mu kiyaye shi Allah ba a wasa da shi a kiyaye a kula ala dawami asiffad dawama ko yaushe mu zama a cikin wannan yanayi muna tsoron Allah subhanahu wataala ba ma san mu aikata abin da ya hana mu hatta la naf'ala ma yuskhituhu wa yubghiduhu dan kar mu aikata abin da zai fusata shi kuma ya sashi fushi kar mu yi wannan to Allah madauki ya taimake mu ya samu nisanci abin da ba daidai ba dan Allah ku duba ku ga yadda muka yi tsit muka yi shiru saboda me ana mana gargadi akan wani abu da ya shafi rayuwar da muke yi yanzu da labari muke yi da wata kissa yanzu a hadda dariya a ciki da wasu abubuwa da kabbara amma muna zancen abin da zai taba mu ayyukan mu gyara su manya manyan laifuka marasa kyau a daina su kananan ma a daina Allah yana da azaba zai mana muna fata kuma kar ya mana muna fata ya mana rahamarsa ya gafarta mana to irin wannan halin haka ake son kowace dan adam yana karanta ayoyin alqur'ani ya rika samu a zuciyarsa saboda qur'anin yayi masa tasiri yanzu ina amfanin a ce ka baro gida ka zo ka zo na dan ka ji alqur'ani an rera karatun nan ka ji ayoyin nan sannan kuma ana maka bayanin ma'anonin su ka ji cewa kai gaskiya fa ina yin abubuwa marasa kyau ya kamata in tuba kuma kowa a cikin mu nan ya san yanayi na fi ku sanin haka dangane da nawa zunubi mutum ya san irin abin da yake yi to ya tuba ya bari kuma ya koma ga Allah ya fatan Allah subhanahu wataala kuma ya gafarta masa Allah gafarta mana baki daya to ga wani abu kuma Allah subhanahu wataala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ba tare da bata lokaci ba ga abin da Malam Sa'id ya ambata mana yace wa hadhihi al-aya wannan aya da Hausa kun san ma'anar ta da kowa ya sani ba bukata a fasara kun Allah ya ce kace in kuntum in ku kun kasance tuhibbuna Allah kuna san Allah ai mutane kowa na san Allah mu'minai duk musulmi na san Allah kawai ba musulmi ba aka ce masa yana san Allah ce baya ya kace masa baya san Allah yace eh ba ko ba musulmi bane inda ya san Allah kuma abinda yake mai da Allah shine mahalicci zai ce yana so dan haka Allah madauki shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yawo mutane kul kace in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance masu san Allah kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni inji waye Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ma'ana kenan duk wanda yake san Allah to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi haka yuhibbukumullah shi ma Allah zai so ku wa yake san Allah so shi duk muna so kuma muna da awar muna san Allah kowa yana cewa yana san Allah kuma yana so Allah ya so shi abubuwan bangare biyu ne kamar da magabata ke cewa walaysa sha'nu an tuhibba walakinna sha'na an tuhabba lamarin ba wai kai ka so bane ka ce kana san Allah dama ba lamarin ba nan bane ka nemi yadda Allah zai so ka to yaya Allah zai so mu gashi dama lamarin kana san Allah kanka in ka so shi kanka amfaninka in baka so shi ba ma azaba tana nan zai maka to amma babban abin da ake so shine kai abin da zai jawo ya zama ka samu samun ya bar abin nan soyayyar Allah a ce Allah madaukaki yana son ka akwai mutumin da baya son Allah so shi duka muna son Allah so mu kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin wadanda yake so wani sai kaje yana cewa ya Allah muna roƙon ka sa mu cikin masoyanka ko roƙon da zaka yi shine ya Allah ka sanya mu cikin wadanda kake so in ka ce masoyan Allah ma'ana wanda mu muke son Allah ko kun fahimci nan can na'am gaba ɗaya muna son mu zama cikin wanda muke son Allah dama duk muna son Allah amma babban abin da yafi muhimmanci shine in muna son Allah din to mai fatan shi ma ya so mu idan ba in kai kana son sa shi ba son ka ai matsala ce ko to ya za a samu son Allah ma'ana Allah ya so ka magana dai akan mahabba ba za mu sake maimaita ta ba ko mecece mahabba me ake nufi da mahabba nau'o'in mahabba san Allah madaukaki da kuma yadda yake san bayinsa da yadda kuma bayin suke san Allah duk mai wannan magana to wanda duk yake san Allah ya so shi shi farko sai radin farko fattabi'uni yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi haka sai Allah ya bada sharadin ayyuba jawabin sharadi na farko yuhibbukumullah to Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku to mu bi abinda Sa'adi ya ambata waɗannan abubuwan ya kira su da su sunaye masu daɗi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mallan Sa'adi shi wa hadhihi al-ayatu wannan aya fiha wujubu muhabbatillah a cikin wannan aya zamu fahimci wajibcin san Allah wajibi ne kowa ya so Allah wajibi ne kowa ya so Allah haka ne wanda baya san Allah me yake hukuncin sa me hukuncin wanda baya san Allah ba musulmi bane yawa in da musulmi ne yace baya san Allah yayi da ya bar addinin musulunci tilas wajibi ne mutum ya so Allah subhanahu wataala amma yanzu za ka yi da mutane suke mafi yawan mutane ko da yawa daga cikin masu musamman masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu da'awar iya san annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga sun fi girma masan manzan Allah akan san Allah kun lura da wani ko ba haka ba da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci ko duk abu ɗaya ne duk wanda bai fahimci bambanci ko bai san ma musulunci ba yau Allah daban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine mahalicci Allah shi ake bautawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine fiyayyen halitta babu wanda ya kai shi daraja amma ba shine Allah ba kuma ba a bauta masa haƙƙin sa akan mu shine dole ne mu bi shi dole ne mu so shi dole ne mu aikata abin da yazo da shi daga Allah subhanahu wataala duk wanda yake san aljannar Allah to dole ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje san ransa ya abje san wani malamin sa wani shehin sa kowaye yazo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ya tabbata masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nufi da zuwa ke cewa zaka samu wasu sun fi mai da hankali akan wannan gefen san manzon Allah fiye da maganar san Allah shi kun san wannan aqida ce ta haifar mana da zaka samu almajiri ka bashi sadaka sai Allah ya karba ya kai gaban annabi kun taba jin wannan yanzu an daina ina jin ko har yanzu ana yi dan Allah ta ina wannan abin ya shigo mana ina so ku yi ne ku nutsufa sosai ku kalli abin ta ina lamarin ne yazo mana a qur'ani akwai abin da ke nuna wannan babu a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa babu wannan magana Allah ya karba kuma ya kai gaban annabi wannan tana buƙatar komai falsafar mutum sai dogon bayani kafin a gane me yake nufi da wannan mutum dan abun ba haushin aka ce a karba a kai gaba to na ƙasa ne zai karba a kai gun na sama saboda na saman yayi approving ya bada lada ko ba haka bane to kaga ko in mutum ya dauki wannan abun la'alla wani zai ce ai su ba haka suke nufi ba to in ban san me suke nufin ba wannan ma'anar da za ta iya zuwa a tunanin mutum to ba ta da kyau mun gane wannan abun ba ta da kyau mutum dan me zai nuna cewa Allah ne zai karba kuma sannan ya kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ke bada lada Allah ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne haka wannan kalmomin ba su ba daidai bane wannan kuma ba ma'ana ce ta tauye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abishi zuwa ga Allah domin Allah shine sama Allah shine abun bauta Allah shine Allah Allah shine mai wuta shine mai aljanna ba za a shiga aljannar Allah ba amma sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga wannan gane wannan ba shi da rikici to amma waɗanda suke son su yi guluwi su wuce iyaka wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ga bai kamata wai wannan din ma ai tambihi a kansa ba sai su ga cewa kamar rashin san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to dan me mu kuma ba za mu ce ku kuma rashin san Allah bane a cikin magana ta ku ko akwai rashin san Allah a ce zaka fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah to ka nuna baka san Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke na san dai mutane za su ce ba haka suke nufi ba kuma da Allah insha Allah ba hakan bane to amma lafazi dai da ba shi da kyau a juya shi a gyara shi yawa a koda in mutum karwani ya ku fahimci kuma mafhumu mukhalafa a zance yana ce to idan almajiri zai faɗi wannan kalmar shine ya ce to annabi ya karba ya kai gaban Allah to dan annabi yanzu ba anan yake ba in ka mika ba annabi ka ba kuma haka bane zaka duk wannan zancen bai taso ba ko ka ce Allah ya karba kai gaban annabi ko annabi ya karba kai gaban Allah duk babu shi in an ba ka sadaka ka karba ka ce Allah ya saka da alheri ko ne shi ne abin da zaka jazakumullahu khair ko zakka da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba daga bayin Allah ai ya ce ai musu addu'a wanda ya bada zakka ai masa addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم kaga duk wanda ya bada zakka ko baka ce masa wani abu baka ce Allah ya baka ladan Allah ya kara maka dukiyarka mun fahimci abu sai haka abinda ake bukata kenan to sai ce hadhihi al-aya fi wujubu muhabbatillah wannan ayar tana magana akan wajibcin san Allah wa alamatuha da alamomin san Allah da wani zai tambaya menene alamar mutum yana san Allah wa natijatuha da kuma natijarta nan wani zai ce ba cewa za mu yi mahabbatullahi ma'ana Allah ya so mutum ba kun gane zance na ku karanta nassin masu nassin a hannunsu ya ce wa hadhihi al-ayatu fiha wujubu mahabbatillah akwai wajibcin san Allah nan san Allah me yake nufi bawa ya so Allah ko wajibi ne to shi ake zance wa alamatuha da alamomin wancan abu kaga kenan ashe yanzu zancen da muke yi ba zancen Allah ya so mutum din bane wannan shine natija din kamar da zai zo mana mun gane abu da haka wa alamatuha dhamirin nan yana komawa ga mahabbatul abdi lillahi yawa cewa alamun bawa ya so Allah ya zamu gane cewa wannan bawan mai san Allah ne wa natijatuha da kuma natijar abun ma'ana in kana san Allah me zai samu menene za a yi maka wa thamaratuha da kuma wato fa'idar da ake samu in ka samu san Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya soka Allah sa kun gane abun yanzu muna da abubuwa nawa a wannan zance uku ko hudu na farko dai cewa san Allah wajibi ne to wannan san Allah din ma'ana kai ka so Allah wajibi ne to wannan ka so Allah din yana da abubuwa guda biyu uku yana da alama yana da sakamako yana da fa'ida fa'ida da ake samu alamar cewa kai mai san Allah ne za mu zo mu ji ta ba yanzu zan faɗa mana ba sannan kuma sakamakon in ka so Allah akwai abin da Allah zai maka shi ma za mu zo mu ji sannan kuma akwai wata fa'ida ƙari da zaka samu bayan ka samu wancan sakamakon na san da kake wa Allah to zamu ji shi kuma menene shi kun gane wannan abubuwan matakai uku fa qala sai Allah subhanahu wa ta'ala shi qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kun kasance kuna san Allah ai idda'aytum hadhihi al-martabata al-aliyata kun yi da'awar wannan matsayi madaukaki war rutbata allati laysa fawqaha rutba da mataki da matsayi wanda babu matsayin da ya kai shi babu wani sama da shi fala yakfi fiha mujarradud da'wa to wannan mujarradin kawai ku ce kuna san Allah to bai isa ba mun fahimci wannan nan can kace kana san Allah wannan bai wadatar ba kafin ka sami abubuwan da ake so kun fahimci wannan abu a cikin wannan zancen da mallam Sa'idi zancen da nake mana da su fifita san Allah akan komai soyayyar da kake wa Allah ta zama daban take da soyayyar da kake wa kowa hatta soyayyar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da mataki soyayyar da kake wa Allah ma tana da mataki wanda zaka yi wa Allah soyayya ce ta ilahi ta ma'budi ta wanda yake da gafara da rahama ta wanda kuma shine zai azabtar da wanda ya saba masa to wannan soyayya da zaka yi wa ma'budi kar ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila irinta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi ba ma'budi bane shi abdi ne mun gane wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin san da za a yi masa to duk wani dan adam da ba Allah ba duk wata halitta da ba Allah ba bai kamata a sota kuma sama da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan abu in ka so Allah san da baka yi wa kowa irinsa ba to ka tsira sannan kuma a cikin halittar Allah karka hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa wani irin san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah in mutun ya gane wannan zai je ya dauki wani shehin sai ya so shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba da ka martaba ce aliya a ce kana san Allah Allah kara mana son sa kuma ya sa mu samu shi din ya so mu to sai ki cewa fala yakfi fiha mujarradu da'wa kawai mutun ya ce yana san Allah bai isa ba bai wadatar da shi ba bal labudda min as-sidqi fiha tilas ne sai ka faɗi sai ya zama da gaske kake yi wa alamatu as-sidqi alamar cewa da gaske kai kana san Allah shine me ittiba'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wani ya kamata wani ya tambaya anan tunda siyakin na maganar soyayya ne da soyayya da sai a ce قل إن كنتم تحبون الله فأحبوا رسول الله كو فأحبوني تند شي أكبا أمني خطابي تني مغانا كو تي إن كنا سان الله توني ما كسوني كم فهم جونا ننجا بي فاتي حكبا سي تي إن كنا سان الله كبيني بي يا جمان ذن الله صلى الله عليه وسلم سما تكي لكومي دو من داما أي iyayya ba za ta samu ba tsakanin mumini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka mujarradin kai ta kida kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine ibadar ba ibadar Allah ce tilas ka bautawa Allah da san manzon Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah ake bautawa da wannan ibadar Allah ce san manzon Allah ibadar Allah ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me zamu fifita iya so mu aje biyayya mutum ya ce a biyayya ai ba sai ka bi shi ba in ka bi wani ma ai wancan din ai jikansa ne to me ye laifi in ka bi shi shi Allah a Qur'ani cewa ya mubuwa jika ko kaka al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mu da ka duk mutumin da yake so san Allah ya gaskata a kansa cewa shi mai san Allah ne to wallahi ya wa kansa qiyamul layli ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ya aje duk wata harkar da yake yi da duk wata hanya da aka samu wani suna hanyar wani da hanyar wani da hanyar wani ka aje ta ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi duk wanda bai bi shi ba shine ya hasara biyayya aka ce mana kun gane wannan wannan baya nufin ba a san sa kado ne sai yato ai ka ji sun ce biyayya ake ce ba so ba sai dai kai mana zalunci tilas ne mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma zancen da ake a wannan aya shine in kana san Allah to tilas fa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko ka bi shi dama biyayya gare shi natija ce ta soyayya ba yadda za a yi ka bi shi dama baka san sa ko in baka san sa sai kai zaman ka gaba ɗaya dama duk wanda ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa kafiri kafan ba san ta ma duk mai kin annabi kafiri ne to amma kuma duk mai san annabi in bai bi annabi ba kuma yayi hasarar san sa ga Allah yayi hasarar san sa ga annabi ko to wannan shine zancen da ya kamata kowa ya gane yau Allah kyauta sai yake cewa wa alamatu sidqi ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkanin halayensa fi aqwalihi a cikin maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa ma'ana duk halin da kake ciki duk maganar da zaka yi duk aikin da zaka yi to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi usuluddini a cikin abubuwan da suke ginshikan addini fundamentals na addini abubuwan da aka gish wato shikashikan musulunci da aka gina addini akai wa furu'ihi da abubuwan da suke rassa ne mun san dai wannan magana ta malamai akan wannan menene usuli da furu'in addini akwai maganganun malamai akai ko ka kira su المسائل العلمية والمسائل الأملية. كم إذا كسم ما لم يسمع شو أشيء فكما تأفادي كم ما لبين جميع كيف. سبوري دي أبن الله يتي أي سواء أكيد أنا كو أيكي كو يا زمان واجب أن أيك تعيشي. مو بيجونا. إذا كم كي إن كان إنسا وأنا أبو نا زي زو ناس عندي بس نقول دل بيجي من جسم فهمتي مني كيف. وتمسألة شيء أتكلم باب أكيد أنا ما لم يسكت التوناوا. شين أنا ربع الدين جدا بيد أصول الدين دفروق الدين كو بأي. ki sai ce nake so ku gani dan ji ai mun taba zanta ko kun manta an dan jima ko malamai suna cewa gashi lokacin mu na so a ce mun gama wannan gun malamai suna cewa duk abin da yake fa abin nan ginshikai ne na addini to su ake ce mu usul duk abin da yake reshe ne na addini to su ake ce mu furu to amma matsalar anan ya zaka bambance menene asali menene reshe in ka ce asali shine shikashikan musulunci to a cikin su akwai sallah da azumi da sauran su wasu su ce matsalolin aqida ake nufi duk abin da yake na aqida ne abin da ba na aqida ba na aiki to shi ake ce mafuru'i mun gane shi yasa wasu suka ce maimakon a ce usulun da furu wannan kuma baba ina cewa ko bid'a bane ko laifi malamin Ibn Taymiyyah ma da yayi abin nan yayi amfani da wannan lafazin a cikin littafin sa da yawa yana fadar wannan magana duk da cewa yana fadin cewa bai kamata a rarraba addini gida biyu usulu da furu ba amma yafi dukka mai ma'anar dukka yafi tafiya daidai da rashin saba abu kace masalolin ilimi da masalolin aiki don masalolin ilimi shine duk masalar da aka wajibta mana mu imani da ita masalolin aiki kuma duk masalar da aka umarce mu mu aiki da ita shikenan ku kyalle wannan zance yawa to a kowace masala mu dauka nan abin da ake nufi masalolin aqida masalolin imani duk abin da yake na imani ne na aqida ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka karka zo da wata aqida ta falsafa ta ilmul kalami sufanci da wani abubuwa da zasu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi waɗannan tarkatan ba da aka zo da su daga baya ka koma tantagayyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana nan a qur'ani tana nan a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka tsira haka nan a farko a furu'in din furu'in addini sallar ka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin ka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai naka da mu'amalolinka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wannan to shine kai mai san Allah ne ya tabbata gaskiyar kana san Allah alama ta ta bayyana gare ka kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhahiri wal batini haka nan bayyana da aboye yace famanittaba ar-rasula duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalla ala sidqi da'awahu wannan yayi nuni akan biyayyan nan da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi nuni akan gaskiyar da'awarsa mahabbata Allah ta'ala mun gane wannan zancen a masalita bi nake fada mun gane me yake nufi ma'ana duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan biyayyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nuni akan cewa da'awar da kake san Allah to da gaske ne shine abin da ke haka larabcin ke nufi famanittaba ar-rasula dalla ala sidqi da'awahu mahabbatan lahi ta'ala mahabbatan lahi haka dai zaman mansubi saboda abin nan wannan sidqi da'awahu da'awahu nan masdar ne masdar ne amila amal al-fi'li shi yasa shi nasaba akan wancan ya zama maf'ulun bihi mahabbatan lahi famanittaba ar-rasula dalla ala sidqi da'awahu mahabbata Allah ta'ala wa ahabbahu Allah wa ghafara lahu dhanbahu to ga sakamakon yanzu mun ji idan mutum ya so Allah me zai alamar gaskiyar sansa ga Allah shine ya zama yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma me zai same shi Allah zai so shi mun gane abu shine ahabb wa ahabbahu Allah kuma Allah zai so shi wa ghafara lahu dhanbahu kuma ya gafarta masa zunubansa wa rahimahu kuma Allah zai ji kansa wa saddadahu fi jami'i harakatihi wa sakanatihi Allah zai bashi gamdakatar ya daidaita shi ya sashi akan hanya ko wani rudani yazo ya ruda shi sai kaga Allah ya dawo da shi kan hanya amma ba za ka ga mutum ya miƙe dodar akan hanyar barna ba in dai shi yana son Allah so na hakika kuma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai menene hikimar wannan abin ku duba abin ya ɗan uwa a hankalce Allah ba ganin sa ake ba ayanan da ido ko ba ganin sa muke da ido ba babu kuma wanda ya gane shi da idon sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ana ganin sa haka ne to Allah muna son sa wujuban wajibi mu so shi tunda muna bauta masa shine ya halice mu tilas kuma mu so shi to zan mutun zai ce ina son Allah Allah madaukaki dan ya tabbatar mana mu gane waye mai son Allah waye mai kin Allah sai sako mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mu wanda yace yana son Allah to zo ga littafi ga manzo manzon nan yazo da littafi ku bi shari'a da take cikin littafi ku bi fassarar ta da za ta fito daga bakin manzon nan da yazo da littafi yanzu dan Allah duk mutumin da yake son Allah in dai ya yarda wannan maganar gaskiya ce ya kamata ya bi wata hanyar ba wannan wanda take tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah din ne yace ba za a samu soyayya daga gare shi ba har sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kaga wajibin mu shine mu je mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bi Qur'ani ina bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Al-Qur'ani shi ma mu bi shi anan tsira yake ba mu kirkiro wasu hanyoyi mu ture na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ce wannan din ma wai san Allah bane Allah ba zai karbi wannan zancen ba tunda ya riga ya ba mu wannan gashi to sai yake cewa har yanzu Allah zai bashi tasdidi kuma sannan abin da nake so da mu faɗa shine duk mutumin da ya samu wannan sai ga Allah ya bashi daidaito akan hanya amma in ya karkace yabo wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to zaka kullun a karkace yake kullun a karkace yake shi yasa a cikin tafiyar sa za a rika samun abubuwa su ta fitowa na abin da ke nuna alamar cewa zuciyar nan abin da ake da'awa ba haka bane a ciki da'awar cewa ana son Allah da'awar cewa ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ita a tafiyar da za a ce a cikin mabiyanta an samu wanda ya fito yace zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar kar ku ji haushin muna ta yi wannan nata ta idan dai wanda ya fade ta bai ji haushin kansa a matsayin cewa bai kyautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kamata kar a ga damuwar mun ta nana ta wannan magana cewa cutar da annabi ce cutar da Allah ne subhanahu wataala ya Allah zai aiko mana manzo yace ba za mu tsira ba ba za mu shirye ba sai mun bi shi amma mutun yace ga wani mutumin kuma daban wai shi ma manzon in bai bi shi ba shi wannan kaza mun zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ku manta zancen ba kuma wannan maganar da Hausa kowa ya fahimci wannan zancen Allah subhanahu wataala ya sauke Allah shiryar ya mai da shi kan hanya in mai shirya ne ba haka ba yadda hukunci akai masa Allah kai shi inda za a kai shi wa man lam yattabi'ir rasula duk wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam falaysa muhibban lillahi ta'ala ko yayi shekara yana waka da kida ana sawa a gidan radio shine mai son manzon Allah in bai bi manzon Allah ba to makiyin Allah sunansa shine abin da ake nufi anan ko baya son Allah tunda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce li anna mahabbatahu lillahi tujibu la ittiba'a rasulihi domin kuwa son da yake wa Allah zai wajabta masa biyayya ga manzansa kai ko a hankali da Allah ku duba wannan abin man ku kwatanta kulli ne muna kawo misalin hankalin nan ko ku dauka a sarakuna ma a duniyance wani sarki ya aiko maka cewa ga jakada na jakadan yazo kuma da sako cewa ga yadda zaka yi an siffanta maka yadda zaka zo garin da zaka zo tunda baka san garin ba baka taba zuwa ba yazo da wasika ya kawo maka gata kuma ka biyo shi in nan da kaya zai ce ma karka sa kafarka a nan da dare zai gaya maka inda zaka taka da rana haka zai gaya maka inda zaka taka saboda me san ka yake kaunar ka yake karka halaka da amma da sakon yazo da sakon da mai sakon sai ka aje shi a gefe sai kace a ga wani ma wallahi ya taba ba mu labari shi ma san hanyar da za a je gidan sarki sai ka aje mai sakon da sarkin ya aika maka ga takarda da hatimi tabbaci cewa sarkin ne ya sa hannu a kawo ma sai ka bu wanda babu wannan hatimin ba komai ba a aika shi ba wai kace a shi ma yana da basira ai yana da alaka shi ma tare da wannan to ka samu asali me zaka yi da far'i in ka ce wannan yana da alaka da shi jikansa ne to ga kakan shi aka ce ka zo ka bi haba jama'a to sai ka bi wannan wanda bai san hanyar ba ba shi aka yi koma ba to kaga ku duk inda ya jefa ka wa jawo maka kai ka jawo kanka mun fahimci wannan wannan misalin dai a hankalci abai kamata a ce ban gane ba don haka kuma wanda ya aika sarkin nan sai maka to in baka bi wannan ba ba ka so da aka ga ba ka ji gaban sarkin nan kace kana son sa kuma ya yadda cewa kana son sa bayan ga mai sakon sa kai watsi da shi ba Allah madauki ya kara mana basira mu fahimci abubuwa sai ce fa malam yujad zalika in dai har ba a samu wannan ba ala adamiha ko adalla ala adamiha in dai har ba a samu biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a aikin mutum to wannan abun yayi nuni akan cewa babu muhabbar Allah muhabbar Allah ba ke nuna kun gani don ita ce da ma koyi kun gane wannan zancen wani zai ce a tumu da ma ai zancen muhabbar manzon Allah muke to ai muhabbar manzon Allah in baka san Allah mai amfanin ta ba za ta ma amfani ba dole ne ya zama kaso Allah sama da kowa sama da komai shi abun bauta ne sai kuma ka dawo a cikin halitta wajibi ka so kuma wajibi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa fa malam yujad zalika dalla ala adami wa annahu kadhib wannan ya nuna cewa shi makaryaci ne in idda'aha in yayi da'awar shi wa shi yana son Allah ma annaha ala taqdiri wujudiha kai yace amma an same ta cewa yana son Allah din to dalla ala ku ma annaha ala taqdiri wujudiha yace ghayru nafi'ati shi wannan son Allah da kace kana yi in baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce to baka san Allah ko to in ma mun kaddara kana san Allah ka ki bin annabi amma kana san Allah to sai malami yace to amma wannan san da kake wa Allah ghayru nafi'a ba zai ma amfani ba kun gane wannan zance abin da yake nufi kenan a larabci yace ghayru nafi'atin biduni shartiha ba za ta maka amfani ba ba tare da wannan sharadin ba menene sharadin kuwa shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi hadhihi al-aya da wannan aya yuzanu jami'ul khalq dukkan halitta ake sa su a mizani duk wani mutum a duniya da wannan ayar zaka sa shi a mizani kenan a yau darasin mu shine mun karanta ayar mizanin mutane ya zaka gane waye akan gaskiya ya zaka gane waye akan bata ga mizani an ba mu kowa yana cewa yana san Allah to ina mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sune haqiqanin masoya Allah kuma koda mutum ya ce yana san Allah baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya nuna ƙarya yake in ma ba ƙarya yake ba to wannan soyayya da yake wa Allah ba za ta yi masa amfani ba mun ga nan can sai ce fa ala hasabi hadhihim gurgudan raban su min ittiba'ir rasul nabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakunu imanuhum wa hubbuhum lillah haka imanin su da Allah da san da suke wa Allah haka zai kasance وما نقص من ذلك نقص idan abu ya abinda ya tawaya ya ragu nabiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka imanin mutum zai tawaya da san da yake wa Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to imanin sa kadan ne kuma san da yake wa Allah shi ma kadan ne Allah ya sa kun gane larabcin kuma an fahimci me malami yake so mu fahimta mun kore abin kat lokaci ya kare gaba daya ba wani abu da za iya karawa dole kawai sai mu tsaya wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk